بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 8 ga watan Jumadal Ula shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Oktoba 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inda aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsiru juz'u amma wannan shine darasi na biyu insha Allah a cikin karatun tafsirin suratul duha kafin mu tafi da nisa ina jin mun karanta zuwa fadin Allah wala sawfa yutika rabbuka fatarda ko aramadi sake bayyana mana sura bismillah wa rahmatullahi ayi karanta daga farko
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
نعم كفو متفي أكوي إيرغ سكند التعوى دمكي كراتول سواء ونمسالة ألجي تجاني an sanar da cewa bashi da lafiya yana ma asibiti to mu sa shi cikin addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya
amin
Allah ya sa kafara ne gare shi da shi da sauran marasa lafiya wanda suke gida da asibiti duka muna addu'a Allah ya ba su lafiya sannan kuma akwai last week ya kamata mu dawo karatu to mun zo da za mu yi karatun kuma sai muka tarar da an yi rasuwa anan makwabta idan Alhaji Silaringin Allah ya gafarta mishi akwai baiwa Allah Hajiya Nafi wanda ita ma Allah ya mata rasuwa muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya jikanta da sauran musulman mu gabaki daya sannan muna godiya ta musamman ga dan uwa Dr. Muhammadu Buhari wanda shine rike majalisin nan kusan wata biyu kenan ni ban samu zarafin yin karatu ba saboda yawan tafiye-tafiye muna mai addu'a Allah ya saka mishi alkhairi
amin
kuma insha Allah haka zamu ci gaba da yin karba karba da shi yayi wannan mako yayi wancan mako dan abun ya tafi da armashi insha Allah musamman saboda gaskiya ni ina da yawan balaguro to Allah dai ya gafarta mana Allah yake cewa wadduha na rantsi da lokacin hantsi wallaili na kuma rantsi da dare idza saja idan yayi tsit ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai barka ba wa ma qala kuma bai kika ba walal akhiratu kuma lalle lahira khairul laka tafiye maka alheri min alula yada duniya wala saufa kuma lalle ubangijinka wala saufa kuma da sannu yu'tika rabbuka ubangijinka zai baka fatarda har sai ka yadda da abin da ya baka ina jin iya inda muka baya kenan ko wala sawfa yutika rabbuka kuma lalle ubangijinka zai baka har sai ka yadda da abin da zai baka Allah ya ce alam yajidika yatiman ashe bai same ka wato a yatiman maraya ba fa'awa sai ya jibince ka ashe bai same ka maraya ba fa'awa sai ya hada ka da waɗanda za su kula da kai wa wajadaka ballan kuma ya same ka marashin shiriya fahada sai ya shiryar da kai wa wajadaka ailan kuma ya same ka matalauci fa'agna sai ya wadatar da kai waɗannan ayoyi a su ne ci gaban bayanin da Allah madauki sarki yake mana a wannan sura dangane da baiwa da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa su waɗannan ayoyi akwai ambaton falala da Allah madaukakin sarki ya masa tun daga faɗinsa wala saufa yu'tika wato Allah yana masa alƙawarin cewa ubangijinka zai baka abinda zai yarda da kai a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama wato Allah madaukakin sarki ya tsara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bashi ɗaukaka da daraja da abinda zai gamsar da shi wanda sai ya bambanta shi da sauran ƴan adam wanda dukkanin ƴan adam ɗabi'ar su shine kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abinda zai cika cikin dan adam ya ji ya koshi sai kasa sai dai a kabari duk abinda Allah ya bashi law kana libni adama wadiyan min zahabin lam taza an yakul lahu wadiyan da za a ce yana da fage guda ɗaya kwazazzabo cike da zinariya to zai yayi fatan ina ma su koma guda biyu da zai samu biyu sai ya fatan hudu da zai samu hudu sai ya nemi takwas haka dai haka dai haka dan adam babu abin da zai cika masa cikinsa ya ji ya koshi to sai kasa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yayi alƙawarin cewa zai bashi abin da sai ya ji ya gamsu to a nan duniya malamai su yi kokarin su lissafa menene ababen da Allah madaukakin sarki ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har suka yarda da shi daga ciki akwai wato a nusratud din Allah ya taimaki addinin ya taimaki gaskiya ja'ala kalimatan lahiyal uliya Allah ya sanya kalmar Allah ta zama wato ita ce a sama wata hakimin islam Allah ya sanya musulunci ya zama shike da ta cewa a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara Allah ya bashi nasara akan dukkanin abokan gabansa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba musulunci dama ya yada a ko'ina a cikin fadin duniya duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rayi ya ga wannan yaduwar ba amma Allah ya nuna mishi Allah ya bashi labari har ma ya ambata yace ubangijina ya gaya mini cewa duk inda hasken rana ke kaiwa sai hasken wannan addini nawa ya kai ranan Khaibara da ya buga gatari ko diga yace an nuna mini cewa mun ci Farisa ya ƙara bugawa yace an nuna mini cewa mun ci Roma kaga Allah ya mishi bishara akan waɗannan nasarori da zai bashi game da addininsa cewa zai ci Makka da yaki zai ci Farisa zai ci Roma duk waɗannan manya-manyan dauloli na kafirci zai zama a sama da su sannan sai kuma a lahira Allah madaukakin sarki ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishara cewa wannan abin da ya bashi a duniya ba ma komai bane an gwadanta da lahira wala sufa yuqika rabbuka fatarda da kuma wasu malaman tafsiri suke takaita ma'ana ayan akan cewa lahira ma kare ta shafa wanda game ta da duniya din yafi fadin ma'ana fiye da takaita ta akan lahira kadai ranar alkiyama ubangiji madaukakin sarki zai baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababan falala da daraja waɗanda sai ya ji cewa lalle Allah ya yi masa abin da ya ishe shi har sai ya zama bayi da wata bukata sai Allah ya cika mai ita daga ciki na farko akwai al-maqamul mahmud Allah zai bashi wannan babban matsayi abin yabo shine ta yadda duk wani wato annabi ko manzo ko mala'ika ta kansa yake yi babu wanda ya isa yawa Allah magana ko ya nemi alfarma ko ya nemi cewa Allah ya tausaya wa bayi saboda Allah madaukakin sarki yayi fushin da bai taba yin irinsa ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da alfarma da zai je gun Allah madaukakin sarki ya fadi sujuda ya gaida Allah ya fadi kalmomi na yabo ga Allah madaukakin sarki sannan sai kuma ya ainihin wato nemi Allah ya tausaya wa mutane a yi hisabi a bashi kuma ceto wannan shine al-maqamul mahmud sannan wal wasila, Allah ya alƙawarin da ya bashi wasila shine wani gida na musamman aljanna wanda za a baiwa wani bawa ne kwaya ɗaya gel. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so ku taya ni roƙon Allah ya sa ni za a baiwa, kuma insha Allah shi za a baiwa. Shine wanda muke addu'a kullum bayan kiran sallah muna cewa ati muhammadan alwasilata walfadila wa ba'su maqama wa dalil wa'ata. Nauku akwai kuma alhawdul mardud, wannan tabki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dukkanin al'ummarsa da suka mutu akan tauhidin sunna za su taru a wannan tabki su sha ruwan mai ruwan tabkin mai haske kamar madara, wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adadin kofunan da ke wajen adadin yawan taurarin duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha ba zai ƙara jin kishi ba. Anas ibn Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah an tashi ranar alkiyama ina za mu ganka? Anas ce manzo Allah ya ce mishi ka neme ni ko inda ake hisabi ko a bakin aljanna ala arsatil janna ko kuma indal khawd indal haudi fa inni la ukhti'u hadhihi al-amaki. Duk wanda yake neman ta alfama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi ratu anan zai ganshi, ko dai a bakin tamkin inda za a sha ruwa, ko kuma akan sira'i inda annabi zai tsaya wajen hisabi yana tarokawa mutane falala Allah da yafiya Allah da ceto, ko kuma a bakin aljanna wajen waqifuhum inda hum mas'ulun. Malaku rata nasaru ya ce wa Anas ba za ka rasa na ɗaya daga cikin wuraren nan ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne zai fara shiga aljanna gaba daya. In ya shiga ba zai samu ri ne kawai ya zauna ya ci gaba da cin a gajiya aljannarsa ba, a fitowa zai yazo ya ce al'ummarsa. Hadisin Muslim har sai Allah ya ce mishi to kai al'ummar nan taka ba za ka bari haka ba, mafi yawan sun shiga aljanna. Ya ce ya Allah har yanzu akwai saura a cikin wuta. Ci mishi to ya za ka gane su? Ya ce zan gane su da alamun ɗaurayar alula da sujuda. Ci to ka shiga duk wanda ka gan shi na alamar duka ka kwashe suka fito da su. Sannan wal kautsar, abu na gaba da Allah zai ba shi ne ruwa alkautsara. Tabkin guda biyu ne shi tabkin al-haud, a filin tashin alkiyama yake. Shi kuma tabkin alkautsar, inna atainaka alkautsar, shi kuma a cikin aljanna yake. Shi kuma shi ma kuma wani tabki ne na alfarma da za a bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma washafa'atul uzma, da kuma damar ceto, babban ceto shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ceton shi mai girma shine Allah ya ma ba da dama a fara hisabi, sannan a bashi daman ya ceci mutum 70,000 zuwa aljanna babu hisabi babu hukuma. A cikin riwaya Imam Muslim riwaya Ahmad za a ninka mai so 15. Sannan kuma ceton ashabul kaba'ir min ummati, ma'abuta manya-manyan zunubai, mutanen da suka mutu da tauhidi amma wasu barayi ne, wasu ƴan fashi, wasu mazinata, wasu maciya riba, duk waɗannan wasu masu ƙin biya ga iyaye su ne ashabul kaba'ir. To su ma za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya cece su. Sannan kuma da ceton wato waɗanda bayan sun shiga aljanna Annabi zai roƙi Allah ya ƙara musu falala aljanna, da ceton waɗanda bayan sun shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai roƙa Allah ya fidda su, da ceton waɗanda suke ƴan wuta ne ma khalidina fiha, amma Annabi zai roƙi Allah ya rage musu zafin wutan irin su Abu Talib. Duk wanda yana cikin dangogin ceto kala daban-daban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai. Sannan da kuma shahadatuhu lirrusul, shaida da zai bayar akan annabawa da manzanni cewa da gaske sun isa da saƙon Allah. Dan aka zo Allah a wannan rana zai tambayi annabawa tambaya irin ta alƙali cewa da gaske kun isa da saƙon zuwa ga al'ummanku, za su ce sun isar. Sai a samu kafirai cikin al'ummin annabawa sai su shafa irin su ga su ce ƙarya suke, su ce annabawa ƙarya suke musu. Allah ya san annabawa sun yi gaskiya, amma saboda kamar courtroom ne ko sai a ce wa annabawa nan to ku je ku nemi wanda za su yi muku shaida a tare da alkiyama. Saboda suna ta neman wanda za su musu shaida har su gamu da wani sashe na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su roke su dan Allah ku zo mu je wurin Allah ku yi mana shaida. sai su ce to ba ku mai zamu muku shaida idan suka je suka bada shaida waye gaya muku za su ce Allah ka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani kuma ya karanta mana inna arsalna nuhan ila qaumi ya karanta mana wa ila samuda akahu wa ila hud haka za su ta karanta sai a ce to kowa zai shaide ku akan wannan shaida sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaide saboda haka karshe manzon Allah shi ne bada shaidar akan su annabawa da manzannin da kuma al'ummar shi da suke kokarin bada shaida akan waɗannan annabawa da manzanni to waɗannan duka suna cikin wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda rana al-qiyama Allah madauki saki zai bashi duka wannan falala al-imamu abu ja'far al-tabari a cikin tafsirin sa ya ruwaito a riwaya daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dan shi da mahaifinsa ibnu abbas yana cewa urida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma hu maftuhun ala ummatihi min ba'dihi kanzan ba'da kanzin an nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samfot na abinda za a bude wa al'ummar sa na falala bayan shudewarsa taska bayan taska fasurra bidzalika sai ji farin ciki fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sannan kuma fa ataahu Allahu min aljannati alfa qasrin sai kuma Allah ya ce kuma kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan taskokin arziki da za a ba mutanenka a duniya to Allah ya sanar shi cewa shi kuma za a ba shi wani babban gida aljanna wanda yake dauke da benaye guda 100 kul fi kulli qasrin minha ma yanbaghi alfa qasrin guda 1000 fi kulli qasrin minha ma yanbaghi min alazwaj wal khadam a cikin kowane bene cikin wannan dogayen gidaje akwai abin da ya kamata a samu a gida irin wannan na mata ƴan aljanna da kuma sauran masu hidima masu shara da wanke-wanke da gyaran gida da masu abinci da sauransu wannan kenan haka nan daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim wato magana annabi ibrahim cikin sautin ibrahim ko da Allah annabi ibrahim yake cewa Allah ya Allah su gumaka hakika sun halakar da mutane da yawa waɗannan mutane nawa kuma daga cikin su faman tabi'ani wanda bi yabini fa innahu minni to shine nawa shi nake so ka tseratar waman asani wanda ko ya saba mini fa innaka anta fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai rahama ne na ba al'amari a nan ka bana roƙa musu komai a gurin Allah ke kaga dai Ibrahim ya ce to shi ba ruwan shi waɗanda kawai yake ji da su waɗanda suka bi shi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah game da annabi Isa cikin suratul maida cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka ya Allah da Allah ya tuma annabi Isa cewa kai kace su shirka bayana ya ce wallahi ban sa su ba tunda ka dauke ni ban san abin da suke ba amma karshe ga prayer din annabi Isa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka in ka musu azaba ya Allah dama bayinka ne haka ne ko wa in tagfir in kuma kai gafara fa innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne mai hikima kuma a ce ka nemo wani ne babba yazo ya belinka ko lauya yazo ya anshe ka gaba alkali karshe bayan ya gama duk jawabi ko ci alkali to ranka dai yana hannunka in ka ga dama ka yafi min ga dama kuma ka mishi sakamako dai da yake sa kaga wannan ya san matsala ko to wannan ba alahira ne da annabi ya karanta wannan sai ce kai ni ba irin wannan adabin yi ba gaskiya sai irin wannan adabin yi ba ya Allah ni ina neman agajinka ne ya Allah ka rangwanta wa al'umma ta gaba ɗayan su shine sai Allah ya saukar mai da wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda akwai ta fa'ida har ila a wannan aya da ta zo a cikin ainihin wato sayyid muslim shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kwana yana sallah tsawon dare yana ibada tun bayan sallar isha har asuba yana ta karanta wannan aya ta cikin suratul maida in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yana ta kuka yana maimaita ta tsawon sallolinsa ku da gari ya waye wasu sahabbai suka tambaye suka ce ya manzo Allah ya aka yi ne ka kwana kana ta ambaton wannan aya kuma kana ta kuka sai ce sa'altu rabbi shafa'atan li ummati fa utituha na roki Allah ne ya bani daman ceton al'ummata kuma ya bani wahiya kuma wannan ceton na'ilatun man la yushriku billahi shay'a yace duk wanda ya mutu baya shirka sai ya samu wannan ceton wannan yana yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji da al'ummarsa yake fatan ya ga tasira yake nema mata mafita komai ka tobarar ta aikata a hadisin ya zo a cikin sahih muslim da lafazi gajere haka amma asalin lafazin sa mai fadi in ka koma littafin musnadul imami ahmad ibn hanbal zaka ga riwaya daga abu dhar al ghifari radiyallahu anhu abu dhar al ghifari yake ba da labarin cewa da shi da abdullahi dan mas'ud sun yi sallar isha tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci sai ka ce ana gama sallah fi laylatin min al layali fa salla fasallal bil qaumi annabi yau mutane limanci yace summa takhallafa ashabul lahu yusalluna manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya fita lashi wata hidimarsa ko zai tafi gida su kuma waɗannan sabon guda biyu suka raka shi sauran mutane kuma suka saura a cikin masallaci wani na shafa'i da wutri wani na sallah da sauransu haka yace to da suka yi suna cikin wannan sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wan sarfa ila rahalihi sai ya koma gidansa falamma ra'al qauma qad akhlau al makana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa duk mutane sun gama shafa'in su da wuturin su sun koma gidajen su masallacin ya zama empty saura ɗan mutane ɗan hikin nan raja ila makani sai ya dawo masallacin fa salla sai ya kama sallah ba ji ba gani tun bayan sallar isha yace a faji'tu inji abdullahi aji inji abu zari sai nazo ni dinnan abu zari fa qumtu khalfahu sai na tsaya a bayan sa fa auma ila yaminihi sai mun ishara cewa in dawo dama fa qumtu an yamini sai na tsaya a dama sa thumma jaa abdullahi ibn mas'ud fa qama khalfahu shi ma abdullahi dan mazo ya tsaya a baya fa auma ilayhi bi shimalihi fa qama an shimalihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara cewa tsaya ya tsaya a dayan gefen sai suka sa shi a tsakiya yace fa qumna thalathatuna yusalli kullu rajulin minna bi nafsi sai muka tsaya a sahu guda amma kowa na sallarsa ta dare ba wai yana musulmanci bane wayatlu min alqur'ani ma sha Allahu an yatluwa kowa na karatun da yaga dama yayi yace fa qama bi ayatin min alqur'ani yuraddiduha hatta salla subha nabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga maimaita wannan aya har kusan asubahi fabada an asbahana da gari ya waye aka salla asubahi aw ma'atu ila ibn mas'ud an salhu ma arada ila ma sana'a shi abu darin sai nuna wa ibn mas'ud cewa ya kamata mu tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gane kan sallar nan ba ka tambaye mana shi me yake nufi da wannan sallar dare dukkan rakawai aya daya ai ta mai tawa fa qala ibn mas'ud bi yadihi la as'alu sai ce wallahi bazan tambaye shi ba ruwana la as'aluhu an shay'in hatta yuhaddisa ilayya yace la 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 ba ruwana in annabi ya so ya mana bayani mu saurari bayani shi in bai mana bani ba zan yi karambanin tambaya ba wata kira yana tuna la tas'alu an ashiya in tubu lakum tasuku shikenan sai shi kuma ibnu abu zar yace fa qultu bi abi anta wa ummi sai nace shikenan ya manzo Allah wato nace a raina barin tambayi manzo Allah nace ya manzo Allah na baka fansar uwata da ubana qumta bi ayatin min alqur'ani tsawon dare kana salla da aya guda daya law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi da wani yi haka zamu ci bai kyauta ba law masa inkari zamu tambaye shi amma kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya aiko me ya faru ne qala yace da'awtu li ummati kadu malli shahid yace addu'a nake ta ma al'ummata qala abu zarin yace fa ma za ujibta me aka amsa maka aw ma za rudda alayka wanda amsa Allah ya baka qala ujibtu billazi law tala alayhi kathirun minhum tal'atan taraku salata nabi yace wallahi amsar da aka bani irin falalar da aka bana addu'an nan da dama da gaskiya al'ummata da zasu ji labarin falalar nan yace wallahi wasu ma ba su sallah ba su ce ai mun huta kawai bari mu samu rai kawai mu jira ta fadi ga sassa. Kala yace afala ubashirun nasa, ya manzo Allah kamar da mutane bishara mana wannan wahala da ake sha, ai sallah, ai azumi, ai zakka, a dauka cewa babu komai jama'a, kwantar da hankali, falala ta zo, kowa ya jira mutuwa kawai zai tsira. Nabi ce sab, farko yace mishi bala, je ka gaya musu. Fan talaqtu, sai na miƙe inji Abu Dharin, mu'annikan, ina tafa a guje, qariban min qadhafatin bi hadari, yadda ka san an jefa dutse. Fa qala Umar ya Rasulullah, sai Umar ya ce kai manzon Allah, anya ko wannan shawara ta yi, in ba'atta ila nasi bi hadha nakiru anil ibada, in ka ga mutane wannan ya manzon Allah ba za su dinga buta Allah ba. Fanada anirje, sai annabi ya ce to Abu Dharin ka dawo. Faraja, sai ya dawo. To shine sai ya ce wa tilkal ayatu qawluhu ta'ala in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ila akhir al-aya. Kaji falalar da aka samu a sakamakon wannan sallah dare, ta dare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a yayin ta wannan addu'a, to shine aka sokan mishi da cewa wala sawfa yu'ika rabbuka fatarra. Har ila yau al-Imam al-Bukhari musulmi sai ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka sokan mishi da wannan aya ya bada labari, yake cewa li kulli nabiyyin min al-anbiya'i da'watun mustajabatu, kowane annabi Allah ya mishi alƙawarin wata addu'a kwaya daya kamar yankan wuka, kuma dukkanin su addu'o'i a annabawa sun yi amfani da wannan addu'a a duniya. Annabi Ibrahim yau Makka addu'a ta zama baladullahi al-haram, ta zama garin da kowa yake so, Allah ya ba su arziki da kaza da kaza da kaza. Annabi Nuhu ya yi addu'a an yi dufana. Annabi Ayuba ya yi addu'a Allah ya warkar da shi. Annabi Yunus ya yi addu'a Allah ya daita da shi daga kifi. Kowane annabi ya cinye wannan addu'a a duniya. Sai ya ce ni kuwa wa qad khabba'tu da'awati li yawmil qiyama, yace ni kuma na koye addu'a ta, na cewa Allah a ban mini ita ranar alkiyama, zai yi amfani da ita dan nima al'umma ta ceto dan na samu wannan falala. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Har ila yau sayyidina Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Fatima wa hiya tadhanu birraha, ya same ta tana niƙa kamar gero ko wani abu da injin niƙa irin na dutse, kamar a ce dutsen niƙa. Wa alaiha kisa'un min jildil ibl, tana sanye da wani bargo wanda aka yi shi da fatar raƙumi. Falamma nazara ilaiha qala, annabi sallallahu alaihi wasallam kalle diyarsa, wannan diyar ta fi kowace diyar daraja a duniyar nan da lahira gaba daya, amma ba ta da mai aiki, ba ta da sitira na a zo a gani, tana sanye da fatar raƙumi jama'a. Yadda ka san irin mutanen daji, mutanen ƙauye, primitive societies, sannan tana niƙa da kanta. Nabi da ya kalla ta bashi tausayi, amma sai ya ce mata ya Fatima ta'ajjali mararatad dunya bi na'imil akhirah, yace ya Fatima karki damu, wannan kuncin duniyan ba komai bane, lokaci kankani zai wuce ki shiga cikin ni'ima a lahira. Shine sai Allah ya soka mishi da cewa wala sawfa yu'ika rabbuka fatarra, ka sani cewa Allah zai baka falala wadda sai ka yarda da ita. Ma'ana yanzu wannan hadisi yana nuna mana cewa falalar ba ta tsaya a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, da shi da iyalansa da sahabbansa da sauran al'ummar da suka yi imani da shi. Allah ubangiji ya samu dace,
amin.
Lafazin wala saufa da yazo anan, al-Imam az-Zamakhshari ya wata magana da yake cewa, wato yana nuna a cewa wannan rahama da Allah zai bashi tana nan kusa, wala saufa, da sannu zai same ta ba nan nesa ba. Sannan lamun din nan kuma Ibn Sina yake cewa ta zo ne dan bayanin tawkidi, wala saufa kuma lallai ubangijinka zai baka. Sannan a wannan lamun tana nuni zuwa ga akwai takdiri da za a kaddara a wajen, wato a ce wala saufa yu'tika rabbuka, akwai takdiri na abinda aka share a wajen, wala saufa yu'tika rabbuka min al-ajali ko min al-fadli fatarda. Allah yake cewa alam yajidika yatiman, alam yajidika, shin Allah bai same ka yatiman maraya ba, fa'awa, sai ya jibunce ka ya killace maka waɗanda suka kula da kai dan rayuwarka. Al-Imamu Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yake cewa abinda wannan wuri yake nufi shine saboda kamar yadda muka sani a tarihance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu ya bashi yana dan tayi a cikin mahaifiyarsa wato bai taba bude ido ga mahaifinsa ba kamar yadda ka san misali mutum a ce matarsa na da ciki kuma ya kwanta ya mutu kaga wannan da dama shi amaraya ba yazo shi maraici default ne a wajensa ba wai yana da bambanci akwai saukin maraici ga wanda ya rayu da uban har ya ganshi har ya ci wata moriya ya experience kaunar iyaye uban ne ma ya sa mai suna ya mai ragon suna ya kai shi makaranta wata rana sai uban ya fadi mutu kaga wannan daga baya ne maraici ya bujuro masa to wannan maraicin sa bai kai dacin maraicin wanda bai taba ganin uban sa ba wanda koda daga bayan ana labarin kowa na labarin alaƙarsa ko zamantakewarsa da iyaye shi ma sa abin da zai faɗa ba shi sai dai kawai jigum ya ce ni ba ma taba ganin babana ba wataƙila sai dai in a zamanin yanzu ne a ce a hoto ko na makamanci haka maraicin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ne na tushe sannan bayan an haife shi kamar yadda muka sani uwarsa yana da shekara 6 ta rasu kuma ta rasu ne a hanyar da ta tafi da shi Madina wurin ƴan uwan mahaifiyarsa din suka je ganin gida suna dawowa a wani waje a hanya tsakanin Makka da Madina Allah ya mata rasuwa wanda sai dai abokan tafiya a karabkan su ne ma suka karaso da shi Makka suka kawo shi gun babbansa Abdul Muttalib to wannan ne kai maraici irin wannan sannan Abdul Muttalib din da ya zama katilin sai ya ci gaba da kula da shi shi ma kuma ya rasu ya bashi yana dan shekara 8 wato bayan ya rike shi kamar shekara 2 da rabi kenan shi ma ya rasu kaga mataki na uku a maraici daga nan Abu Talibin wanda dan uwan mahaifinsa ne shi ya ci gaba da rike shi ya sanya shi a cikin gidansa ya ci gaba da rike shi da girmama shi har zuwa shekara 40 da Allah ya aiko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da ma tare da Abu Talibin har zuwa kamar shekara 3 bayan an aiko shi Abu Talibin ma ya rasu matar shi da ya aura da ta zame mishi kariya gare shi ta zame mishi abokiyar rayuwa wanda ta yaye mishi damuwa da yawa a cikin rayuwarsa ta tattalin arziki da sauransu Khadija radiyallahu anha ita ma ta rasu lokaci guda tsakankaninsu da wannan Aminasa ƴan kwanaki da basu kai wata biyu ba ya sake komawa cikin wani sabon maraici da ba to wannan a kodayaushe Allah yana kawo mishi mafita bayan ya shiga cikin wannan maraici kuma a lokacin yana fama da Quraishawa suna tashan kafircinsu da ƙin da awarsa sai Allah kuma ya kawo masa wasu sahabbai cikin sahabbansa wanda suka amsa musulunci tunda kansu Hamza su Sayyidina Umar da sauran waɗanda suka zama mishi kariya ga wannan damuwa da wannan ƙwarzaba ta Quraishawa duk da haka waɗannan sahabbai ba su iya da Quraishawan nan ba sai da Quraishawan nan sun fi su ƙarfi sun fi su yawa suke da gari suka tirsasu zuwa ga Uya a Darul Arqam ibn Abil Arqam ba dai lokacin ne kuma Allah ya ƙara bujuro mai da wasu wanda suka yi iwa'insa su ne mutanen Madina da suka zo suka gan shi yana yawo yana neman su waye za su taimake ni a addini na Allah ya ba su aljanna suna gani suka koma suka shawara suka ce wannan fa shine annabin nan da Yahudawa suke mana tutiye cewa sun kosa yazo su haɗu su da shi su yaƙe mu to yanzu me kuka gani suka ce abinda muka gani kawai shine mu musulunta mu bi wannan addinin mu riga su shiga dan kashe ko suka ce mashi to mu za mu shiga addinin ka kuma za mu ɗauka za mu kai garin mu za mu tallata maka kuma in kana so za mu baka dama ka dawo garin mu yace to wannan kam ba zan iya yi ba sai Allah na ya bani izini suka ce to shikenan mu haɗu da kai next year anan tunda musu ba yake haji ne sannan suka je suka yada musulunci a Madina kuma suka taho suka dawo shekara ta zagayo suka zo suka kawo mishi wannan albishir cewa musulunci ya gama yaduwa a Madina kuma suna nan akan cewa in yana so zai koma garin su za su ba shi wurin zama za su taimake shi a addinin sa za su kare shi daga duwani abokin gaban sa ba za su taba yadda a yake shi ba sai sun kare su da yayansu da matansu gaba daya duwani yana cikin alam yajidka yatiman fa'awa Allah ya same ka maraya sai kuma ya kayyade maka waɗanda za su ci gaba da taimaka maka a cikin addininka, a cikin rayuwarka. So da ka maraicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya jarabce shi da shi, Allah bai bashi ya tara gaita bai da wanda za su taimaka masa ba. Wannan nuna mana cewa maraici ba kaskanci bane, domin da kaskanci ne da Allah madaukakin sarki ba zai sanya shi ya zama daga cikin kaddarar abin da ya faru ga manzon shi ba, domin yana cikin abin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare shi daga duk wani abu da za a gani a madaukakin kaskanci. Da haka maraici ba kaskanci bane, hasali ma yayi preparing din sa zuwa ga abin da ke gaban sa na mas'uliyar ainihin wato da'awa. Domin idan da a ce iyayen shi suna raye, muqaddara da iyayen shi suna raye, watakila da ƙwarin shawa za su yi amfani da su wajen ganin cewa sun tozarta shi, ko sun nemi su sa iyayen shi su hana shi da ƙarfin cewa su iyayen shi, ko kuma su nemi su cutar da iyayen shi, ko su blackmailing ɗin sa da za su yi. Amma yanda iyayen shi ba sa raye, duk wani wanda za a je a ziga baya raye. Haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi damar a sanadiyya haka zai iya tashi kai tsaye ya baggar, ba zai ji cewa ya bar wasu mutane da suke da haƙƙi a kansa a Makka ba. Idan za ka tashi ka bar wani gari, ka koma wani gari, in kana da iyaye a garin, sannan za ka dinga jin cewa to har yanzu ba kana da sauran responsibility a nan garin, musamman ba za ka iya tashi da su ka koma da su wani gari ba, ko kuma mutane da dama da suke rayuwar ta canza daga inda suke, za su koma wani gari da sana'a ko aikin gwamnati ko wani abu. Amma inda suka baro iyayensu, to har yanzu ba suna da buƙatar kullum mako ko kullum wata ko shekara bayan shekara dole sai sun dawo. Kuma haka bane, dole suna da mas'uliyar iyayensu a garuruwansu har ran da Allah zai ɗauke rayuwarsu. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ɗauke iyayensu a cikin hikimar, akwai waɗannan kamar da malamai suka ambata. Allah ya ce wa wajadaka dallan, kuma ya same ka dallan, marashin shiriya a hannunsa. A lafazin dallan, malamai da dama sun yi maganganu a kan yaya kamata a fassara shi, domin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ɓatacce ne wanda yake kan akasin shiriya ba, amma ba yi da komai ne a hannunsa. Kamar yadda Allah yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu ruhan nuran ga go nadibi man sha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kaga Allah yace wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, haka muka aiko maka da sako ta hanyar mala'ika jibril, wanda ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, a lokacin baka da masaniya menene littafi ko menene imani. To shine ma'anan ballan anan, domin lafazin ballu ya zo a cikin alqur'ani wurare da yawa da ma'anoni daban-daban da malamai suka kirga. Ina jin ba na manta malamai sun kirga mishi ma'ana ta kusa dozin guda. Daga ciki alal misali, in ka ɗauki akwai ma'anan wato abdalal, wanda yake shine diddul huda, akasin shiriya, wanda shine almutabadir ila alazhar. Da sanda aka ce dalal, abinda zai fara zuwa cikin zuciya ko kwakwalwar mai jin larabci shine bata, wato kafirci ko wani abu makamancin haka. Kamar yadda Allah yake cewa wala qaballa qablahum aktharul awwalin, ko cikin Yasin kenan, ko wala qaballa qablahum aktharul, kaga ai basu kasance akan shiriya ba. Sannan safat ne, akwai kuma as-saddu anil huda, katange wani daga samun shari'a, shi ma ana ce mishi dalal. Kamar yadda Allah yake cewa shine ne Yasin din, walaqad adalla minhum jibillan kathira. Maganan adalla ai walaqad sadda anil huda, sun katange mutane da yawa daga shari'a. Sannan abdalal yana zuwa da ma'anan al-khusran, ta'ewa. Kamar da Allah yake cewa ma kaidul kafirina illa fi dalal, cikin rafi ma kaidul kafirina illa fi dalal. Haka nan irin fadin Allah, tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawikum rabbil alamin, cikin suratul shu'ara. Kaga ai in kunna lafi khusranin mubin, muna cikin asara.
sannan yana zuwa da ma'anan al-bu'du anil haqq, nisanta, nesa da shari'a. Shine kamar da Allah yake cewa innal mujrimina fi dalalin wa su'r, cikin kamar ai innal mujrimina ba'iduna anil huda, sun yi nisa da gaskiya. Yana zuwa kuma da ma'anan ihbatul amal, bata aiki. Allah ya duguza aikin mutum. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, ai Allah ya ahbata a'malahum. Haka fadin Allah alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ai fi ihbati amalihim. Sannan al-khata, mujarradul khata, kuskure na dan adam, ana kiran shi shima da bala. Kamar da Allah yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tadillu, ai Allah takhta'u, Allah yana muku bayani kar ku je ku yi kuskure cikin suratul nisa'i. Hakanan fadin yan uwa Annabi Yusuf, inna abana lafi dalalin mubin, ai lafi khata'in mubin. Hakanan fadin Allah madaukakin sarki game da Annabi Musa da yake cewa la yadillu rabbi wa la yansa, ai la yakhta'u rabbi. Suna nan da yawa irin wannan. Sannan annisyan, mantuwa, tana zuwa da ma'anan dalal. Kamar da Allah yake cewa anta dilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, inda aka ce abwama mata biyu zan shida. Anta dilla ihdahuma, saboda kada ɗaya su ta manta sai ɗaya ta tuna musu, ta tuna mata. Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam da mai sunan sa Abu Ubaida su sun faɗa haka a cikin littafansu. Sannan kuma akwai shi kanshi ad-dalal din, tsantsagar ya bata. Kamar da Allah yake cewa wa qa'ifatun min ahli kitabi law yudillunakum wa yudillu illa anfusahum wa ma yash'urun, cikin suratul Ali Imran. Sun so a ce kuna cikin bata, tsantsagwaranta, suna kuna cikin halaka. Kabari ya ce anan ma'anar shi al-halak. Sannan al-jahal, rashin sani, yana zuwa da ma'anar shi ma ad-dalal. Kamar da Allah Musa yace fa'altuha idan wa ana min al-dhalin, ai wa ana min al-jahilin, ban sani. Haka wa in kanu min qabla fi dalalin mubin. Sannan al-ghafla, wanda shine abinda ya kamata a fassara da shi anan, al-ghafla, wofantuwa daga sanin abu. Kamar da Allah ya faɗa game da Annabi Yusufa, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran, ko wa in kunta min qabli lamin ghafilin, kun kunta kaga shine aka ba aka fada ana aka ce wa zalaka bal, shine a ce wa in kunta min qabli lamin ghafilin, ai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai san abin ba, hankalinsa bai kai ba, saboda ba wanda ya koya masa, bai taso ya ga ana yi a garin su ba. Dan haka shi yasa mun sani cewa a tarihance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin abin da Quraishawa suke na bautan gumaka, ko kiran allolinsu, ko neman cewa inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa, duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin su. Amma lokacin da zuciyar shi ta fara raya masa cewa yana bukatar ya samu shiriyar da zai bi, shine sai ya ta fita daga cikin wannan ƙwariyar garin Makka, yana fita bayan gari, yana zuwa wannan kogo na Hira ne, kogon Hira, yana zuwa yana shiga cikin wani kwazazzabo a cikin kogon. Daga nan yake hangen Ka'aba, ya ta hannafu, kamar yadda suka hadisin Bukhari, yana ambatan Allah da gwargwadon abin da ya samu na ragowar burbushin addinin Annabi Ibrahim kakansa alaihi salam wa ala nabiyina salawatullahi wa salam. A nan ne kuma Allah madaukakin sarki ya yi masa alfarma, ya turo masa malaika Jibrilu, wanda a nan ne aka fara yi masa wahayin Alkur'ani, kamar yadda kowa ya sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi bautar gumaka ba, bai yi sujuda ga gunki ba, bai nemi alfarmar gunki yadda Qurayshawa suke ba. Hasali tun farko ya guje ma duk wannan abubuwan da suke. Shine ma'anan wa wajadaka balan, ubangijinka ya same ka marashin shiriya a hannu, fahada sai shiryatar da kai. Ba daidai bane a fassara wannan wurin a ce wa wajadaka balan, a ce ya same ka akan bata, da dai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance akan bata ba. Kaga shi sa galibi malaman mu na da, Allah ya saka musu alkhairi, irin malami masu karantawa a zauri din nan, idan aka bi irin wannan aya
sai kawai su tsallake ta
domin nuna alfarma da karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa wajibi ne idan abu ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a saisaita lafazi baka fadan duk abin da kaga dama baka sakin baki akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girman sa da darajar sa da yadda Allah madauki sarki ya bibita shi malamai suka ce hatta abu da ya shafi dabi'a idan ana maganar dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to baka ambatan abinda ya saba wa nashi da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana son tarare yana son zuma yana son kabewa yana son naman akuya yana son farin tufafi da ire-iren su ko abin da yazo a cikin shama'il din sa to kai koda a dabi'ance baka son wannan abu to haramun ne kace ni ko bana son kaza idan kai haka kai su'ul adabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ce annabi yana son farin kaya kace kai ai ni ko saboda kazanta ta wallahi bana son farin kaya to dama ga kaza ne ai babun yabo bane ko to sai kai shiru kai kai gum karka fada a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabewa har yakan biya tsintsince ta a cikin miya yana ci kamar da Allah sai ba da labari karka ce ta ainihin kurin da aka miya da kabewa a gidana rana akwai musifa ai to dama kaga musifa ai ba mutum kirki bane saboda haka sai kai shiru ka kare bakinka dan karka fado lafazi da zai zama ya bayi zuwa ga wani abu da zai cididdigar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin karancin kalmar wajibi ne duk musulmi ya kiyaye wannan jama'a shi yasa yana daga cikin zalunci da ake samu a wannan zamanin dan aka samu wani ya bude baki ya ce yana tuhuma wani musulmi da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni a fahimta ta personal fahimta ta babu wani musulmi da ke kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shar'i ne ga imanin ka sai ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma sayyidina umar ba za ka zama mai imani ba har sai ka kaunace ni fiye da kanka da umar ya ce ina kaunarka fiye da ƴaƴana da iyayena annabi ya ce har yanzu baka gama cika mai imani ba sai ka kaunace ni fiye da kanka umar ya ce ya manzo Allah ina kaunatar ka fiye da kaina sannan annabi ya ce to yanzu ne kam ka cika da imanin ka saboda duk wani ne amsa sunan musulunci babu yadda za a ce baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bambancin kawai yadda mutane suke wato suke bai zan ce ne yadda suke concept din su ne mai kauna shine bambanta kowa gurgurdan masharabin sa gurgurdan irin mutane da suka karantar da shi gurgurdan irin aqidar da yake a kai ko irin inda ya taso amma dai abin da yake cewa kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka tabbatacciyar siffa ce ga duk mumini wanda kuma duk ya rasa ta babu shakka ba mumini bane saboda haka tuhuma ce mai girma da kalli wani kai kace baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan kamar da malamai suke cewa takfirun ne wa ziyada ka kafirta mutum kuma da wani ƙari akan kafircin kamar ka sa shi a kafirci ne pro max domin an samu mutanen da ba ma musulmai ba amma sun kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan kawun nasa Abu Talib ya kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata barariyar baiwa Suwaiba wadda ta dinga shayar da shi nono ta kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sauran ƴan uwansa na garin Makka tun kafin su musulunta sun kaunace shi saboda kyakkyawan halinsa da kyakkyawar dabi'arsa da mu'amalarsa wasu su ba su samu alfarman zama musulmai ba amma suna kaunarsa a zuciyarsu Abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya musulunta ya taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan da'awarsa ta addini hasaliran da annabi ya zo ganawa da waɗancan mutanen Madina Abbas shi ya rako shi a lokacin bai musulunta ba da ya rako shi ya ce musu to gashi nan dan uwanmu ne ya ce ya amince da ku za shi garin ku amma wallahi ku sani ba wai za mu bar shi je garin ku dan mun kasa kare shi bane dan ya ce yana so ya je amma yana da masu kare shi mu masu kare shi haka Abu Talib haka yake fitowa ta kubi ya zare takobin nan ya ce shiga garin Makka kana yawo kana wa'azinka ni kuma zan hada duk wanda zai ma rashin kunya ko da bamu yadda ba kai dan Makka ne kana da ƴancin ka faɗi ra'ayinka a garin nan kowa na yin abin da ya ga dama kai ma kai abin da ka ga dama kuma har zai mutace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko da dan in sa ka ji dadi a ranka da zan iya da ran musulunta ishe amma ba zai iya ba kamar da aka san kissa ko sai ka ga waɗannan kafirai ne ma amma sun kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ina musulmi da ran shi da lafiyarsa da hankalinsa zai ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ya kai iya da wannan duniya ta rarrabuwar kan al'ummar musulmi wasu ne da sunan malanta suka gaya ma dalibansu cewa duk wanda yake yin abu kaza ko baya yin abu kaza to bai san manzon Allah su kuma suka dauka haka suna kama su tuhuman musulmi musamman ɗan ɗari ku dake tuhuman ahlus sunna da cewa ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mugun tuhuma ce kuma tuhuma ce take take da kafirtawa gashi kuma musamman ɗan ɗari ka san shahara da tuhuman mutane akan cewa masu kafirta musulmi kuma su wannan kafirta musulmi ne wannan shi ma kafirta musulmi ne dan haka jama'a mu kiyaye irin wannan mummunar tuhuma tuhuman musulmi da cewa baya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mummunar tuhuma ce mai matukar hadari ga wanda yake fadanta a kar ya dauka cewa dan ya fade ta wato abu ne wanda yake mai sauki sannan su kuma al'umma ma'ali sunna ka kiyaye yin wani abu da zai bayi zuwa ga cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma nuna cewa kai ba ruwanka da kaunarsa ka kiyaye wannan dan wasu kuma akwai mutanen mu masu kaushin hali da rashin ladabi wanda garin kokarin kare wani abu na aqida ko wata magana ta mai da martani ga bid'a kuma sai su dinga fada maganganu suna bayuwa ga rashin ladabi ga manzon Allah dan sallallahu alaihi wasallam to ko da kai ahlus sunna ne in kai wannan fa kasancewa fa ka tabo tsule dudu fa ka tabo ka tsokano sama ba shiri fa dan haka jama'a mu kiyaye in ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wajibi ne duk musulmi ya iya bakinsa san cewa alheri zai fada falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fada salati zai masa sannan kuma kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce abinda zai duba a matsayin ma'auni wajen kalmomin da zai fada ba a ga manzo Allah duk kalmar da kasan ba a fada wa masoyi ta kuma shi babban masoyi ne gare mu dukkanin musulmai musamman mu ahlus sunna da muke bin sunnarsa bin sunnarsa din ma ita kanta alama ce ta kaunarsa kamar yadda malamai suke fada saboda haka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addini ne sharadin imani ne kuma sharadi ne ga cikar kamalar kasancewa mutum musulmi Allah ubangiji ya kara masa tsira da aminci da salati
amin
a koda yaushe a duniya da lahira gashi dai wannan sura ta kara yi mana bazata a lokaci ya kure Allah ya so in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga kan
فوجدك
عائلا فأغنى زواج عشان سورة إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمنا قارا سنيا سؤال جي tijjani da bai da lafiya a addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah kuma ya sa kafara ne da shi da sauran marasa lafiya mu duma masa addu'a Allah ya basu lafiya ya sa kafara ne ku da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya jika magabatan mu cikin musulmai gabaki daya Allahumma barik lana fi asma'ina wa awqatina abadan ma abqaitana wa ja'al huwa rasulina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wassalamu alaikum wa rahmatullahi